A taron da kungiyar ta haɗin kan matasan Afirka Union Pan-Africaine de la Jeunesse UPJ ta gudanar a makon jiya a birnin Khartoum ne aka tantauna akan wannan batu na ci gaban girke dakarun kasashen yammaci a nafiyar Afirka. Sakamakon lura da yadda al'amarin ke kokarin fice gona da iri, yasa kungiyar UPJ fara shirye-shiryen tuntubar jagororin matasa na dukkan kasashen wannan nafiya don yanke shawara guda, inji mataimakin shugaba Aliyu Umaru.
Shekarun jiya bayan zabe muka ce ba mu yarda da wannan recolonization sun zo ne don su yi mulkin mallaka. Ya kamata mu fara yin petition, mu fara yin declaration, mu fara yin pression. Tunda wannan pression declaration suna taimaka gwamnatin mu, gwamnati da yawa a cikin Afirka suna tsoro. In ka ce base militaire wannan ya tai sai a yi maka kudeta. Amma in Nasaru ma sun gani population ne suka tashi, dole ne su yi lissafi su ce wanga mutum sun gane abin da muna so mu yi musu kenan. Canja strategy tun ba su bari intere insu annan Afrika ne yake
kwararar matasan Afrika zuwa Turai ta barauniyar hanya na daga cikin matsalolin da kungiyar hadin kan matasan Afrika ta tantauna akan su yayin wannan haduwa ta kasar Sudan.
Kwanakin baya mun gani a can Libya mutane matasan Afrika ana saida su. Menene ya kawo wannan matsaloli? In cikin kasashen su babu aiki, babu perspective, babu espoir. To in ka gani cikin garinka ranka bai da amfani, to ko ka mutu ba komai bane ko baka ba. Kenan ya kamata ne shugabanmu na Afrika su tashi, sai tunda Nasaru su kullum ne suna ce ba su da abokai, intere din su ne suna gani.
Taron wanda bisa al'ada akan shirya makamancin sa a kowace shekara uku ya sake sabunta mutanen da za su ja ragamar wannan kungiya, yayin da a ɗaya bangare aka magance wasu bambance-bambance da ke tsakanin wasu kasashe membobin UPG.
Kasashen Larabawa suka ce Maroc bai da izini ya zanna cikin sal tunda ba su zo Union Africaine ba. Kunne kanku kun sani tun somai na bara sun koma kuma an yarda da su cikin Union Africaine. Muka ce musu mu matasa ba mu izini mu shiga cikin problem tsakanin Sarawi da Maroc.
Matakin bullo da waɗannan shawarwarin ƙarshen taro masu kama da sake jan damarar kare muradun nafiyar Afirka na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan ziyarar shugaban ƙasar Faransa a Niger, yayin da a nata ɓangare ƙasar Italiya ke gab da jibge ɗaruruwan sojojinta a wannan ƙasa akan hujjar yaƙi da ta'addanci da ɗaya gefe daƙilewa baƙin haure hanyar zuwa Turai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.